Fresh from beautifulariwa.com.
I saw you in my dream, kika sati zuciana. Kana farka, kinza mama soyana. Kana ankare, kinza mo jini jikina. I give you my life in kinza mama tana. Burina ayo, kinza mo uwar gidana. Zankula dake, kinza mo uwar yayana. Badansa ke kiba, zari ke ke har subana. Inatara dake mo soya har baya reina. Come close to me, idang har kina sona. Kitanyi murmushi, denshine parin tikina. Kitanta karawa, denki brige mo soyana.
Inasanki baby in a thank you, in a thank you. Baby in a thank you, I'm mata. In a thank you, baby in a thank you. In a thank you, baby in a thank you, I'm mata. The rider, in a tatuna linki. Na casa batsi, in a tatuna linki.
Rana inata tunaninki ergata nakasa batsi inata tunaninki amata sarauniyana ergata tauraruwa a cikin mata ga yusun ganki sun pola shepinki like coca cola amata kizo muwala kita karawa na wata daula
ina thank you baby ina thank you ina thank you.
Kaman hadari gakin fuska gakin hali abun alfahari na isa ana samu budurwa na gari soyayyanki baby yau ta sani yin nazari wanda zai cire samarka a cikin hasari yan uwa ku saurara ayo na ba ku shawari in zaka yi aure ka aure mata ta gari dan ita take aihuwan yaya na gari yaya na gari su aifi zuriya na gari su aifi al'umma na gari ko iya hakan ka dakata ka ci gari ko bayan ranka da kai ne za a yi alfahari
ina thank you baby in a thank you, in a thank you, baby in a thank you, I'm mata, in a thank you, baby in a thank you, in a thank you, baby in a thank you, I'm mata, the rider, in a tatuna linki, na casa batsi.
Oh,